الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar da aka saba gabatar da karatu a cikin littafin kitabu tauhid yau ma kamar kowace rana in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu dauki darasinmu daga inda muka dakata mu kai shi zuwa gurgurdan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu kai darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafi shine darasi na 33 inda yau kenan in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu fara farkon darasi na 33 darasinmu na 33 mun je da Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani dangane da abin da ya shahi irin yadda soyayya take yankewa tsakanin ma'abutanta a ranar alkiyama waɗanda duk ba su yi soyayya ta dan Allah ba sai ya zama ba su da wani abu na soyayya a ranar lahira soyayya ta su tara buga ba ita wanda muka rige muka shiga babe na 31 babin da ke bayani akan cewa inna ma zalikumush shaytan kawai wancan wa shaydan ne yukhawwitu awliya'ahu da yake tsoratar da ku masoyansa wala takafuhum kar ku yi tsoron su wa khafuni ku yi tsorona in kuntum mu'minin lokacin da gayyaka furai suka yi dandazo suka yi gayya domin yaƙar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo natsuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mabiyansa suka juya a cikin ni'imar Allah da kuma samun cin nasara yau za mu fara warkon babi na 32 a cikin wannan darasin namu na 34 inda malam ya kawo mana cewa babu qaulillahi ta'ala babe mai bayani akan fadar Allah madaukakin sarki amma wanda malam ya saba sai kawo mana aya alqur'ani cewa wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'alallahi ga Allah shi kadai fatawakkalu ku dogara in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine ma'ana mu'mine su dogara ga Allah shi kadai ba ga waninsa ba wanda Abu Sadat Allah shi mishi rahama ya kawo bayanin cewa ana cewa tawakkala bil amri ya wakilta al'amari idza damina al-qiyam bihi idan ya lamunce mu tsayuwa da wannan al'amari wannan nau'in abin da ya shahi bayani na lugha kenan sannan in mun dibi munasaba wanga babi da babin da ya gabace shi na inna ma zalikumush shaytan za mu ga cewa shi mutum ga dabi'a ce na dayanta Allah da bauta subhanahu wa ta'ala akwai buƙatar ya zama kuma mai tawakkuli can shedan yana tsoratar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya kuranye musu tsoro kuma ya tabbatar da dugadugansu kuma suka samu cin nasara sai magana abinda ya hada wanga babe da wancan wanda shine dayanta Allah da bauta da kuma dogaro ga Allah saboda shi mutum musulmi yana dogara ga Allah ne don neman samun abinda yake nema kuma da neman gushewar abinda yake kyama ba zai dogara ga wani Allah ba, dogaransa yana ga Allah ne kawai. Shi tawakkuli abinda ake nuni da shi shine dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kokarin samun abinda mutum ke bida, da kuma samun dinguje wani abu da kake kyama. Idan kai haka, to ka dogara ga Allah tare da amintaka, ka riga kai aminci da cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi amma isan maka, da kuma aikata sabubba waɗanda an yi izini, kamar ka riƙi wani sababi sannan ka dogara ga Allah. Wannan shine mafi kusanci zuwa ga ta'arifi na tawakkuli ga Allah. Ka riƙa sababi sannan ka dogara ga Allah ka tsaya wanka. Amma kada mutum ya zama ne ya ce ya dogara ga Allah shi bai yi gobe. A'a, ka riƙa sababi, ma'ana ka riƙa kasuwanci ko aikin noma ko aikin ofis ko wani abu da za ka yi da wanda kaka samu abinda za ka rayu, to sa'annan ka dogara ga Allah. Wannan shine tawakkuli na hakika. Ba kai zaman ka ce baka komai ba, sai dai ka roki mutane ko ka zauna jiran mutane su baka. Wa qawlihi da wadin Allah ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, abin sani mu'minai kawai sune alladhina idza dhukira Allah, wadanda idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum, zukatansu za su raurawa, zukatansu za su girgiza a dalilin ambaton Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, idan aka karanta musu ayoyin Allah, zadatuhum imana, sai karanta musu ayoyin Allah ya kara musu imani. Mahallu shahid wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Ubangiji kawai suke dogara, ba ga waninsa ba. Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake cewa game da wannan aya munafikai, imani baya shiga cikin zukatansu, wani abu na ambaton Allah baya shiga cikin zukatansu lokacin da za su bada wani abu da Allah ya fardanta musu, saboda ba su yi imani da komai daga wani abu daga cikin ayoyin Allah ba. Kuma su munafikan Allah ba su dogara ga Allah ba, kuma idan suka zama su dai ba su yin sallah, sannan kuma in suna su dai ba su ba da zakat dukiyarsu, sai dai in suna cikin jama'a, saboda dama yura'unan nasana, kokarin gwada ma mutane suka yi ayyukansu. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da labarin cewa su ba mu'minai na ba, sannan Allah madaukaki ya sifanta mu'minai cewa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum, sai Allah ya bada sifata mu'minai masu bada farilla Allah, masu bada abinda Allah ya azabu su, waɗanda su an mu'minai. Amma munafikan Allah da sabanin wannan su ba haka suke ba. Wa qawluhu, da cewar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu, Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yace ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hasbukallah, Allah ya isar maka, ya kai ma'aikin Allah, Allah ya isar maka, wa man ittaba'aka minal mu'minin, da duk wanda ya bi ka na daga cikin mu'minai, Allah subhanahu wa ta'ala ya isar ma mu'minai mabiyanka. Malam marubuci wannan littafi yake cewa dabara da wannan aya, yace malam ibn al-qayyim yace ma'anar wannan, Allahu wada huka fika, Allah shi kadai ya isar maka, وكافي أتباعك كما يا إسما مبيانك تند الله يا إسما كما الله يا إسما مبيانك فلا تحتاجون معه إلى أحد mbaku da bukata zuwa ga wani wanda kuke gani yana iya isan muku wanda wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya zaba na bayanin ma'ana a wani bayanin kuma aka ce al ma'ana abin yi da wannan asbukallah Allah ya isan maka wa asbukal mu'minun kuma Allah ya isamma suma mu'mini Allah ya isamma al'amuranka kuma ya isamma mu'mini al'amuransu bisa ga imanin da suke da shi da haka kenan duk wani abu da makiya Allah suke kokari na kawo tisgaro da koma baya to ba za su samu cin nasara ba gare ka ba za su samu cin nasara ba ga mabiyanka Allah ya isammaka kuma Allah ya isamma mabiyanka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa may yatawakkal 'ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu shi Allah ya isan masa suratu talaq aya ta 3 duk wanda ya dogara ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala shine mai isan masa ga dukkanin al'amuransa haka babu wani abu da zai dawo wa yana damaha ga wani babu wani tsoro da zai dawowa yana ji ga makiya don gudun cutarwa don kar su zo su cutar da shi ko don kar su zo su cutar da ainihin mu'mine da suke tare da shi Allah ta'ala ya isamma annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya isamma mu'mine wa ibn Abbas an karba hadisi daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada Abdullah da mahaifinsa. Qala Abdullah ibn Abbas yace Hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan lafza wannan kalima ta cewa Hasbunallahu wa ni'mal wakil qala ha Ibrahim annabi Ibrahim ya wade ta sallallahu alaihi wa sallam ina ulqiya fil nari lokacin da aka kai karshe cewa yanzu dai an kai karshe za a kada annabi Ibrahim a cikin wuta kuma an riga an hasa wutar kuma wutar ta yi zayin da mutum bai iya tallaba shi ya kada shi cikin wutar saboda tsananin zafinta sai shedan ya zo ya nuna musu cewa to su yi majaujawa manjani abinda za a aza shi a harba ya kada shi cikin wuta din wanda abu ne da ake yi na gargajiya wanda in an dawa yayi kama da abin saka amma yana kyara zuwa su suna ta yi a nesa ai da haka nan a kada shi cikin wuta to da ya nuna musu wannan kuma suka lamunta aka kai karshe aka kuma yi haka to annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da aka kada shi a wutar kawai abin da ya karanta kenan hasbunallahu wa ni'mal wakil sai Allah subhanahu wa ta'ala yace mawutar ta koma mai sanyi sanyin da bai da cutarwa ga annabi Ibrahim Allah ta'ala ya tsiratar da shi wa qala ha muhammadun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya wadi wannan lafza ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ila qalu lahu lokacin da suka ce masa inna an-nasa qad jama'u lakum haqiqa kafirai sun yi maku taron dangi an zo an gaya mai cewa ga gungun kayirai can ga gayyayen kayirai can wato sun yi maku taron dangi sun taru taro mai yawa da aka zo aka wada ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakil fa shawu ku ji tsoron su ga sunan sun yi gunguwa ku yi sauran su ba za da mu imana sai wannan ya kara ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu imani imani wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel suka ce to Allah ya isa muna madalla da mai isa madalla da mai wakilci wanda shine Allah Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi akai Imam an-Nasa'i ya ruwaito wannan hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wadi wannan lafza bayan da wannan al'amari ya waru lokacin da Quraishawa suka juya da wani gungu na munafikan Allah daga Uhud sai labari ya kawo ma Abu Sufyan da waɗanda suke tare da Abu Sufyan waɗanda sun tattaru akan sake komawa dan su je su kai wani sabon farmaki sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hito da shi da mutum 70 an suka kawo a wani wuri da aka ce ma Amra'ul Asad sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa tsoro a cikin zuciyar Abi Sufyan a wannan lokacin bai musulunta ba sai koma Makka da shi da duk wanda a tare da shi daga cikin ƴan Abdul Qais da sauransu sai suka zo suka ce kai ina za kuna suka ce Madina muka niyyar tahiya sai ya ce to ko kuna da labarin an ba ku labari cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi matsayin annabi kuna da labari suka ce eh an ba su labari sai ya ce to idan kuka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi bai cewa haka ba dan a wannan lokacin bai musulunta ba da shi da sabansa to mu kam za indai tahiya za ku yi indai tahiya za ku yi inda yake to mu kan komawa za mu yi san ba za mu tahi ba mu dumbari Madina sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lokacin da ake wannan kulle kulle da kitsa yadda za a zo a farmaki Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma irin gungu daga yaya suka yi ga annabi shi da sahabbai ne ba su da yawa dan su 70 na kawai wadanga kuma adadin su ya yawaita su mutum 70 ne shi annabi sallallahu alaihi wa sallam har suka kawo Amra al-Asad su 70 ne shi kuma Abu Sufyan da tashi gayya adadin su ya yawa adadin su ya yawa don haka ana kokarin tsorata annabi sallallahu alaihi wa sallam da shi da mabiya munafikai suna zazzarewa suna nuna dan annabi shi ma ya juya ya bada baya amma dai duk da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa tsoro a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi da mabiyansa sai waɗanga gayyanka ya raina suka hito da niyyar tarbe su suka tsorata suka gudu suka bar wannan ma'araka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi da sahabbai suka koma lamilahiya ba tare da samun duk wata matsala ba wanda ko da warko gashi an zo ana cewa so ji tsoron wagga gayya ta kayan rigayya ce ba karama ba wanda kuma kusan nan ne babin ya kammala bi masail cikin wannan babi akwai masail kamar haka al-ula tawarku anna tawakkula min al-fara'id dogaro ga Allah yana daga cikin abinda afarilla mutun ya dogara ga Allah sa'an nan ya rika sababi amma ba ya zama ne ya ce shi ya dogara ga Allah kawai ba a'a ya dogara ga Allah sa'an nan ya rika sababi yana kasuwanci ya san ba kasuwancin ne zai bashi arziki ba amma kasuwanci sababi ne na samun arziki yana noma ya san ba noma ne zai bashi arzikin ba amma noma ne noman sababi ne na samun abinda zai ci ya rayu amma ya diba ya sayar ya zama ya samu wani nau'i na arziki. To wannan farilla ne akan kowa ya dogara ga Allah. Al-thaniya ta biyu annahu min shurudil iman, yana daga cikin sharadin imani dogaro ga Allah. Duk wanda ya yi imani da Allah, to lalle ne ya dogara ga Allah, lalle ne ya sakankance, ya ba da gaskiya akan dogaron da zai yi ga Allah. Al-thalitha ta uku, tafsiru ayatul anfal, fassarar ayat da a cikin suratul anfal. Al-rabi'a ta hudu, tafsirul aya, fassara aya fi akhiriha, a ƙarshen ita ainihi suratul anfal. Cewa ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ya isamma annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ya isamma mu'minai. Al-kamisa mas'ala al-kamisa ta biyar, tafsiru ayatu talaq, fassara ayat da a cikin suratu talaq. Wa hiya qawluhu ta'ala, ita ce fadar Allah madaukaki da yace, wa man yatawakkala 'ala Allahi fa huwa hasbu, duk wanda ya dogara ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya isan masa, ko zai isan masa ga al'amuransa. As-sadisa ta shidda, idhamu sha'ani hadhihi al-kalima, girman wannan kalima. Wa annaha qawlu Ibrahim, kuma wannan kalima ita ce abinda annabi Ibrahim alayhi salam ya faɗi a lokacin da za a kada shi cikin wuta, wa Muhammad, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bishada'id, lokacin da suka shiga cikin tsanani ko cikin tsanance. Sannan ya zo cikin hadisin Muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wannan kalma ta hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanu, amana ce, li kulli qa'ibin, ga duk abin da kake jin tsoro, duk wani abu da ya baka tsoro, duk wani abu da ya tsorata ka, ya hirgita ka, ka riƙe hasbiyallahu wa ni'mal wakil, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka mafita game da wannan matsawar dai ka yi imani da Allah, ka sakankance, ka ba da gaskiya. Duk tsoron da kake ji, to ka ci gaba da karanta hasbiyallahu wa ni'mal wakil amanu li kulli khaifin, haka annabi yace sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito. Aminci na ga duk abin da mutum ka tsoro. To sai babu na 33, babu qaulillahi ta'ala, an gane shi ko? Babu qaulillahi ta'ala, an gane shi malam Muhammadu ko? Allah shi Allah. Inda yace afa aminu makar Allah, yawa shayi na 55, babi na 33 ne, babu qaulillahi ta'ala, babi mai bayani akan fadin Allah madaukaki da yace, afa aminu makarallahi, e halam sun amirce ma makircin Allah, bala ya amanu makarallah, ba mai amince ma makircin Allah, illa alqawmul kasirun, sai mutane waɗanda yake hasarahu, su kawai za su amince ma abinda Allah ta'ala zai yi na kama su da azaba, amma dukkan wanda ba kamar su ba, to ba zai lamunta ba, zai ta roƙon Allah, zai ta kaffa-kaffa, zai ta taka tsantsan, na gani cewa bai fada cikin halaka ba. To su tunda sun riga sun amince ma makircin Allah, sai ya zama abin ya zama musu istidiraji, ga ni'imomi nan suna ta taho musu, suna ganin kamar Allah bai musu komi, ga ni'imomi nan tare da suwa, suna ganin kamar cewa ai abin gada aka waɗi ba tabbata zai yi ba, sai ya zama istidiraji gare su, don sun amince ma abin da zai far musu na azaba Allah nan gaba wa qawlihi da cewar Allah ta'ala wa may yaqnut min rahmatir rabbi babu mai yanke tsamna daga rahmar ubangijinsa illa dallun sai mutane batattu babu masu yanke kauna daga rahmar Allah in ba mutanen da mutane ne batattu ba kawai suna a waɗanda za su yanke kauna daga rahmar Allah dan haka Allah ta'ala a wani wuri ya ce la tai asumin rauhilla ko la ya as min rauhilla illa alqawmul kafirun wanuri kuma la taqnatu min rahmatillah wanuri kuma la tai asumin rauhilla kada ku daibe tsammani daga jinkayin Allah ko yaushe kai ta gani kai ta dibin cewa zaka samu rahmar Allah zaka samu jinkan Allah ba ka daibe tsammani ba ko ka dawo kana cewa to kai mi kawwa Allah na roki Allah da dare na roki Allah da sahe na roki Allah da rana ban san abin da zai wa Allah ba ka ga wanga kuskure na ko to uru ullaha wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah sannan ku yi yaqini cewa Allah ya karba in ma ka ga an baka sakamako a duniya to madalla in ma baka ga sakamako ba Allah ya aje maka sakamakon yana nan a ji in ka samu sakamako na duniya wannan wani dan yanki na ka samu abinda Allah ya aje maka a wurinsa to yayi abinda ka samu a nan gidan duniya wa ibn Abbas hadisi an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila anil kaba'ir an yi ma annabi tambaya game da kaba'ira manya-manyan zunubai fa qala kana bi sallallahu alaihi wa sallam yace ashirku billah hada wani da Allah ga bauta na daga cikin manya-manyan kaba'irori wanda wanda kaba'ira ma na dawamar da mutum a gidan wuta wal ya'su min rauhillah da ɗebe tsammani daga jinkayin Allah wal annu min makrillah da kuma amince ma makircin Allah ta'ala to wannan duk al'amari ne wanda yake yana cikin nau'i na kaba'ira mutum ya amince duk abin da kai na ibada duk irin wanda kake wa Allah da'a to babu wani bugun gaba da zakai game da abin da kake aikatawa na da'a a mi annaka kawai kana ta fatar Allah ya karban maka kawai kana ta kankantar da kanka kana ta kokarin roƙon Allah ya karba maka abinda kake yi na ibada baka ga cewa kai ka aikata komai ba wa ibn Mas'ud an karbo daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara musu yadda qala Abdullah ibn Mas'ud yace akbarul kaba'ir mafi girma daga cikin kaba'irori al-ishraku billah hada wani da Allah ga bauta kana bauta ma Allah kana bauta ma wani wannan yana daga cikin kaba'ira mai girma wadda za ta dawamar da ma'abucinta a gidan wuta kuma zama na dindindin har abada wala amnu min makrillah da kuma amince ma makircin Allah wal qunut min rauhillah da ɗebe tsammani daga jinkayin Allah wal ya'su da la yadda za mu fassara shi qunut min rahmatillah ɗebe a tsammani daga jinkayin Allah wanda kuma na biyu wal ya'su min rauhillah ɗebe tamaha daga jinkayin Allah dan lafuzan guda biyu kamar lafuz gare mutaradi wanda kowane yana iya daukar ma'anar wani wanda Abdul Razzaq ya rawaito wannan hadisi daga kenan dan adam ba a sanya ɗebe tsammani samun rahmar Allah musamman lokacin da kaga ganin alamun mutuwa sai ka rinja yadda janibi na samun rahmar Allah kana jin tsoron azabar Allah kana fata rahmar Allah amma ka rinja yadda bangare na samun rahmar Allah a dalilin ganin halin da ka shiga ciki to wannan kenan shi cewa al-qunudu mirabatullah abu sadat yace huwa ashaddul ya'si shi amma bi anani ga debe damani idan aka ce mutun yayi kunudi min rahmatillah to yayi ananin cire zato ko damani na samun ramar Allah wanda mumini ko ba haka yake ba mumini kan yana zaton samun jinkan Allah yana zaton samun ramar Allah yana zaton samun gafarar ubangiji ta'ala bihi masail wannan babe akwai masail kamar haka a cikin sa al-ula tawarku tafsiru ayatul a'raf fassara ayat da a cikin suratul a'raf wannan aya ta farko shine afa aminu makar Allah fala ya'manu makar Allah illa al-qawmul fasiru athaniya tabiyu tafsiru ayatul hijr fassara ayat da a cikin suratul hijr wa may yaqanut min rahmati rabbihi illa ad-dallun inda aka ce ba masu debe damani daga jinkayin Allah in ba fatattu ba wanda duk Allah ya banma shiriyarsa bai fada cikin halaka ta bata ba to ba zai debe damani daga samun jinkayin Allah ba as-salisa ta uku shiddatul wa'idi tsananin kace biman amina ga wanda ya amince ma makarallah makircin Allah wannan ko saboda yana daga cikin mafi girman kaba'irori kamar wada abin yazo a cikin aya da kuma hadisi wanda da aya da tazo ta farko da mai bi mata duk suna nuna illa da aibi na dan adam ya amince ma makircin Allah ko ya debe damani daga samun jinkayin Allah arabi'a tawdu shiddatul wa'idi sananin kace minal qunuti daga debe damani ko cire damma ko debe zato na samun rahmar Allah wanga babin shi ma dan muka kawo karshen shi kana da lokaci mu shiga wani ko lokacin da yayi mu tsaya da minti biyar ko to mu buɗe babin kawai sai mu karanta ayan nan shikenan to malami yace babu qaulillahi ta'ala babe na 34 kenan babe mai bayani akan fadar Allah madaukakin sarki min al-imani billahi yana daga cikin yin imani da Allah as-sabru ala aqdarillah yin hakuri akan qaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya jarabe ka na qaddara sai kai hakuri dama shi hakuri a cikin yaren larabawa yana da ma'ana al-habsu mutum ya daura rayuwarsa ya zama kadar mai rayuwarka daga abinda take so ko kuma idan aka ce as-sabr ma'anarsa aluga al-habsu daurewa idan aka dawo ga islahi na malamai na fanni na ilimin aqida yana da ma'anar daure rayuwa daga sauran abubuwa duk wani abu wanda aka ce kada aikata to sai ka daure rayuwarka wannan shi hakuri ya kasu kamar gida uku na farko akwai yin hakuri akan da'ar Allah kamar wanda Allah ta'ala ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umurci iyalanka su yi sallah kuma ka dage akan sallah da kai da iyalin naka bayan nan nau'i na biyu na hakuri shine yin hakuri akan barin saba ma Allah kamar wada annabi Yusuf alaihi salam yayi hakuri yake karba ma matar mai gida ne da ta neme shi don ta bashi kanta yayi zina da ita wannan bai karba mata ba yayi hankuri akan barin saba ma Allah nau'i na abu nabi na nabi ko nabi game da shi hankuri ba kaya hankuri akan yi ma Allah da'a sannan kayi hankuri akan barin saba ma Allah, sannan na uku kayi hakuri akan kaddarori na Allah. Allah subhanahu wataala yace fasbir li hukmi rabbika, kayi hakuri game da hukuncin ubangijinka. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, ga dai ayoyi nan da yawa Allah yana magana akan yin hakuri. To kayi hakuri akan duk wata kaddara ta Allah ta'ala da ta faru gare ka. Wa qawlu llahi, da cewar Allah, wa man yu'min billah, duk wanda yayi imani da Allah, ya hadi qalbahu, Allah yana shirye zuciyar shi. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne ga dukkan komai. Duk wanda yayi imani da Allah, to zai san cewa duk wani abu da ya same shi na musiba, zai gane cewa wato Allah ne ya hukunta haka, Allah ne ya kaddara haka. Don haka zai yi hakuri, zai nemi sakamakon Allah a dalilin shiryawar da Allah ya yi ma zuciyarsa, wanda shi ne asalin dukkan samun arziki. Ya zama a nan duniya da gidan lahira ka gane cewa abinda Allah ya kaddara to shi za ka sama, abinda Allah bai kaddara maka ba ba ka yi samun shi. Abinda ya same ka kaddara ce daga Allah, abinda bai same ka ba kuma Allah ya kaddara ba zai same ka ba, ba mai iya samar da kai shi. Amma riga an yi rubutu da alƙalma akan takarda, kuma bakin alƙalamin ya bushe akan haka. Wannan insha Allah subhanahu wataala, saboda lura da lokaci ne ya kamata mu dakata sai darasi na gaba mu fara da farkon hadisi. Muna roƙon Allah subhanahu wataala, ya Allah kai muna muwafaka, ya Allah kai muna dace, ya Allah ka sa ayyukan mu su zama dan mu daya daka. Ya Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa muna al'amuran mu, Allah ka sauƙaƙa ma ƴan uwan mu jama'a musulmi al'amuran su. Ya Allah wannan zabi da muka fuskanta, Allah ka nuna muna an yi shi lahiya, an kare shi lahiya. Ya Allah ka zaban muna mutane nagari, mutane na kirki masu ganin tausan mu. Albarkacin alqur'ani. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك.